famu da kochi ya hankali.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin Abari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar IS ta kashe mutane 15 da suke tsintar wasu kwari na cikin hamada a tsakiyar Siriya da rikici ya daidaita ta hanyar yanka makogaransu, yayin da wasu 40 suka bace, kamar yadda wata kungiya da ke sa ido kan yaki ta bayyana jiya Juma'a. Tun daga watan Fabrairun da ya gabata, akalla mutane 150 a kasarin su fararen hula ne suka mutu sakamakon hare-haren da IS ta kai kan wasu masu farauta ko kuma nakiyoyi da masu tsatsauran ra'ayi suka bari, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya. Kwarin hamadan na Siriya na tsada a ƙasar da yaƙi na shekaru 12 daidaita da take fama da matsalolin tattalin arziki. Akalla mutane 15 da suka hada da fararen hula 7 da mayakan sa kai na yankin 8 suka mutu, da mayakan IS suka yanka wuyansu a lokacin da suke tattara kwarin hamada a ranar Alhamis, inji shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya, Raimi Abdulrahman. Ya ƙara da cewa wasu 40 sun ɓace biyo bayan harin a lardin Hama. Yan take dai kafofin yaɗa labaran Siriya ba su ba da rahoton abin da ya faru ba. Dakarun Rasha sun kai har-hare da makami mai linzami jiya Juma'a a sassan arewaci da kudanci na dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin gabashin Donbas. Akalla fararen hula 10 ne suka mutu, kana wasu 20 suka jikkata a wasu sassa na ƙasar Ukraine sakamakon harin makami mai linzami da Rasha ta kai, a cewar jami'an yankin. Mutane 5 ne suka mutu a Konstantinivka da ke lardin Donetsk na gabashin Ukraine a lokacin da wani makami mai linzami na Rasha ya afkawa wata cibiyar bada agajin jinƙai. Jami'an Kiev sun ce 'yan Rasha sun kai hari da makami mai linzami samfurin S-300. 'Yan gudun hijira 5 ke zaune a ɓangaren da aka lalata a lokacin harin. Mai magana da yawon rundunar sojojin saman Ukraine, Yuri Ihnat, ya ce kazalika sojojin Rasha sun yi amfani da makamai masu linzami da aka harba ta sama da jirage marasa matuka masu fashewa da kuma bama-bamai wajen kai har-har a yankuna da dama. Duk da musantawar da sojojin ƙasar Myanmar suka yi, waɗanda suka tsira da kuma waɗanda suka shaida a kwanan baya sun shaida wa BOA cewa a yayin farmakin da suka kai ƙauyukansu, sojoji sun yi amfani da tsarin ƙarfi na dabara wajen daƙile turjiya daga mazauna ƙauyukan da suka haɗa da ƙona gidaje, azabtarwa, fyaɗe da kuma kashe-kashen jama'a. A cewar shaidu a farkon watan Maris ne, dakarun gwamnatin mulkin sojan ƙasar suka kai farmaki ƙauyen Tartang da ke cikin garin Sagan, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane 17 waɗanda aka yi musu muguwar azaba tare da kashe su. Kafofin yaɗa labarai masu goyon bayan gwamnatin mulkin sojan ƙasar sun bayyana waɗanda abin ya shafa waɗanda aka harba a bayan kai a matsayin 'yan ta'adda. A cikin kwanaki 10 masu zuwa, an kashe kusan fararen hula 30 a ƙauyen Nanyente da ke yankin Pinlong na jihar Shan. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, ƙasar Iran ta yi Allah wadai da abin da ta kira murƙushe masu zanga-zangar da Faransa ke yi, bayan da aka kama mutane sama da 400 tare da jikkata 'yan sanda da dama a zanga-zangar adawa da sauye-sauyen fansho. Masu zanga-zangar sun yi arangama da jami'an tsaron Faransa a ranar Alhamis a tashin hankali mafi muni da aka kwashe watanni uku ana yi na nuna adawa da matakin shugaba Emmanuel Macron na sauya shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahiyani ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa muna yin Allah wadai da murƙushe zanga-zangar lumana ta al'ummar Faransa. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu taurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Fatar an waye gari lafiya, dogo ma an tashi lafiya.
Lafiya kalwa alheri, ya wurin naku.
Lafiya lau, ya aka ji da kishin ruwa an fara ibada.
Alhamdulillah, mun gode ma Allah.
To Allah ya karba, Allah ya
yi. Summa amin, amin summa amin.
Ya idan lafiya.
Amin, amin summa
Allah kuma ya bada ladan ibada.
Amin, amin.
To saboda haka zamu bude zangon da mika gaiso fata alheri da dukkan illahirin al'umma musulmiya da inda suke da suke wannan azumi. Muna kuma yi wa kristoci suma da suke suna azumi suma, azumin ya zo ya haɗu daidai lokaci.
Allah sarki.
Waɗanda ake wanda za a ƙara sa a Easter ko?
Easter, eh, haka yake.
Saboda haka muna addu'a Allah ya karɓi ibada da kuma ba mu zaman lafiya ƙasashe.
Lokacin 40 days and 40 nights kenan.
Yawwa, 40 days and 40 nights, irin wanda kake waƙa nan ma. Haka ne to Allah ya bada ladan ibada.
Amin summa amin.
To baba, bari mu bude babin da mika gaiso fata alheri da ke murna da ɗanmu kuma kananmu Mustapha Dauda da kuma Murja Musa Bature, waɗanda za a ɗaura ma aure ranar 6 ga watan Mayu. Akwai lokaci da ƙarfe 10 na safe a majami'ar Ekuwa da take BCJ a Hontuwa. To Allah nuna mana wannan lokacin, Allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare, Allah ya sa an yi a dace. Sai kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga shugaban ɗarikar Ekuwa Reverend Dr. Stephen Fanya domin rasuwar dan uwan shi Barista Musa Baba Fanya wanda ya rasu a cikin wannan makon za kuma yi adoyin jana'iza a ranar Laraba a majami'ar Ekwa Goodness ta mai tabar da take unguwar minista a birnin tarayya Abuja kana kuma yi jana'izar shi ranar Alhamis wato shi da kenan ga watan Afrilu a majami'ar Ekwa da take New Karo jihar Nasarawa to Allah ya ya ba wannan dangi jimirin rashi duka mu kuma a kyautata namu karshen
bari kuma mika gaisuwar ta'aziya domin rasuwar diyan Muhannatu Jibrin matar Manu wadda ta rasu wajen haihuwa babban asibitin Katsina kuma riga an yi jana'izar ta a malumfashi gaisuwa ta musamman ga barista Yakubu Salibawa da dangi duka domin wannan rashi to Allah ya ba mu jimirin rashi ya kuma kyautata ƙarshen mu duka
amin sama
Wacika da ta fito daga hannun Dalhatu Manjos Gobir Samaru da ya ce yana so a mika mishi gaisuwarsa da sada zumunci ga Yusuf mai ti Samaru bus stop Zaria da Alhaji Badaru mai Gwanjo kasuwar Jimeta Yola sai na Madina Yahaya Dakar, ƙasar Senegal da Alhaji Mu'azu Jaza, daraktan kamfanin Farmers Escort Samari Zaria, sai malam-malam mai zanen hula Galolo da injiniya Muhammad Usman, shugaban ƙaramar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna, sai Honorable Sa'idu Ibrahim Naino Gobir Delegi, dan majalisa mai wakiltar Sabon Birni ta Kudu, sai Walin Samaru Zaria, chairman na ƙungiyar direbobi Alhaji Kabiru kasuwar dare Samaru Zaria, da Ahmed Usman Tungan Makeri jihar Neja, da sardaunan Samaru Zaria Alhaji Bello Sa'idu, da kuma dukkan membobin ƙungiyar Samaru Peace and Unity, da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar fatan alheri na Abage Kuce da ta fito daga Hajiya Zane Ibrahim, wato da take Madina kenan Whitechapel, zuwa ga Hajiya Hassana wata mai sauraren Abage Kuce. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Sheikh Mutawakkil Ilimi da Officer King Solomon Whitechapel da Honorable Baba Gandi Whitechapel. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Masaudu Whitechapel da Hajiya Asibi matan Sheikh Ilimi da Mr. Black Whitechapel da Dan Lami Whitechapel da Hajiya Jumai Whitechapel da Maryam Maiti a Whitechapel da Hajiya Amina MPP. Zaliya ta ce tana gaida iyalan mijinta al'umman gidan Najo, kama daga Abdulsalam Najo da Malam Salis Najo da Ilyas Najo da Prince Wadada Najo da kuma Hajiya Safura matan Musa Whitechapel da Hajiya Ramatu Musanga mai Umu da ma duk al'umman gidan Najo. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Sarkin Madina mai martaba Alhaji Baba Sa'idu da iyalansa da kuma fadawansa, da kuma gaisuwa zuwa ga Honorable Dantani Kasim da kanwansa Hajiya Mami, wanda Allah ya musu karuwa na jika da suka samu, Allah kuma ya raya abin da aka samu. Daga ƙarshe sai gaisuwar Alhaji Aminu Abu na MPP da uwar gidansa Hajiya Jummai, wato Mama Jummai kenan, da fatan sun tashi lafiya. To gaisuwa kuma zuwa ga Malam Habib mai nasara, shugaban kwalejin aikin gona da lafiyar dabbobi a Bakura a jihar Zamfara, da fatan ka tashi lafiya.
To sai wannan gaisuwa da take hannuna ita ma baba ta fito ne daga kasar Ghana, ta fito daga hannun Ali Sarkin Yakin Nima, alisa haka ne.
Haka ne.
Yace bayan mika gaisuwa ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa, yace yana so a mika mishi gaisuwar shi ga baba Sharif mai Marhaba FM a birnin Accra. Allah ya sa marhaban ne
yanzu. Marhaba FM nan yana ɗaya daga cikin inda ake saurarin wannan shiri yanzu haka.
To Marhaba FM yawa. To da fatan kuna sauraron mu. Sannan kuma yana gaida Malam Isa mai Rago Jibrin Abbas da Salisu Shu'aibu Sarauta da Idrisu Abdalla Bako da Abdul Wahab Jawando da Mohammed Fahad Adam, wakilin sashen Hausa na BBC, da Maryam Mohammed Bawa na Marhaba FM, da Hajiya Hafsat Kadir Inglishi ita ma ta wannan gidan rediyo, sai Hajiya Umman Kairi Jafar da Hajiya Aisha Obatamfa da Hajiya Lami Babyface da Alhaji Bappa Angola, sai Alhaji Abubakar Galaxy Shata Radio da Sarkin Zabarmawa Greater Accra, Alhaji Professor Umar Abubakar Tanko a ƙarshe shi yana gaida ƴaƴansa Malam Musa daga unguwar Mamobi Gota.
Haka
Allah ya sa haka ne na goma
Mamobi Gota.
Da fatan an tashi lafiya. To sai kuma wannan sako da ya fito daga hannun Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya, ya ce a mika mishi gaisuwarsa da sada zumunci ga mai martaba Sarkin Baje Gashuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da mai girma Lawan Girgir Alhaji Muhammadu Korso da wazirin Girgir Malam Maina Chilum da wamban Girgir Alhaji Babangida Girgir, sai Galadiman Girgir Alhaji Lawan da Gure da Madakin Girgir Alhaji Muhammadu Manu Allah ya sa waɗannan sunayen haka suke. Sai German Girgire Alhaji Musa Hassan Albadawi da Ciroman Girgir Muhammad Usman Mandama da ɗan iyan Girgir Alhaji Ibrahim Usman Mandama. Allah ya sa wannan gari haka yi. Sai kuma garkuwar Girgir Abubakar M. Chari Bobsi da fatar an tashi lafiya. Waɗannan duk manya ne na Gwamma.
Allah sarki.
To da fatan sun ji sun kuma tashi lafiya, za kuma yi ibada lafiya. To bari mu dire da wannan sako da ya fito mana daga hannun Mahmud Salisu ƙauren na Mauda, baban Abdul Samad. Yace yana so a miƙa mishi gaisuwarsa da sada zumunci ga mahaifinsa Alhaji Salisu mai agogo ƙauren na Mauda da Abdul Samad Mahmud Salisu, sai injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya baban Afan da Alhaji Mele Sufari, sai Lawan Hambali ɗan Silva da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Usaini Dangote Karasuwa, sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Nasiru Musa Afka, sai Bello Dan Madani mai yankan farce da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara, sai Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne da Abdullahi mai shayi bakin kasuwar ƙauren na Mauda. Daga ƙarshe na gaida Alhaji Buhari bai shago bakin kasuwar ƙauren na Mauda, bai kuma manta da ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka na Najeriya baki ɗaya ba. Da fatar an tashi lafiya, za kuma an kammala harkokin ibada lafiya. Allah ya bada ladan ibada ya kuma bamu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashenmu.
Amin summa amin.
Sa ka yanka sashi ne ci gaba, hada kai mu daina sa
baba, yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga kasar Ghana.
Iko Allah. Ya Allah.
Ato labarin ne da ya fito kasar Ghana tunda ku Ghana kuna da kente, kuna da teloli, kuna da koma su saka kente.
Kwarai kwa, kwarai kwa.
Wato. To dabban ma. To wani ne ya tashi aka gayyace shi gidan buki, ka san kullum muna karanta sakonnin zuwa bukukuwa.
Haka.
To shi wannan da ya samu gayyatar zuwan buki ba shi da fitirar angwanci. Ya dubi sama, ya dubi ƙasa, ya rasa yadda zai sai wata dabara ta zo miki, yana da amini wanda ba laifi, yana da ɗan abin hali.
Iko Allah.
Ya dai fishi saboda haka sai tafiye ce ba ya nemi alfarma wurin abokin shi ne yace ko zai bashi aran sutura ya tafi biki. To na baba ya sai rusun sa'a ci abokin shi nan mai tsawo ne.
Na'am.
Ko yake da shi sosai kai kuma wannan ne neman aran sutura gajere ne.
Allah sarki.
Dai shi ne na baba. Shi ko abokin shi nan bai yi tantama ba sai ba shi aran sutura. Wando da riga. To da ya tashi ya tafi gida ya gwada riga, ya ga dai riga zai iya naɗa hannun riga zai saka ta ba laifi. Riga ma to ita ma irin wanda ba mai dogon hannun nan ba, to kaga ko da hannun ya yi dogo ba zai nuna kai sai a yi kamar
aini haka aka yi amma ya kama a naɗe hannu sai a yi haka.
Yawwa sai ya yi aka ba haka aka yi niyya amma wando da yake tsawonsu. Wancan tsawon yake da shi sosai kai ko wannan ga kadan.
Yage?
Shi ke nan ya rasa yadda zai yi sai ya tunani ya ce to. Bari ya kai wurin tela. To shi da ya kawo ka suturan bai faɗi cewa aro aka ba shi ba. Da ya zo saka ka aka ga wando ya zaka ce to ka kai tela mana ya rage maka. Shi ke nan ya ɗauki wando ya kai tela maimakon ya ce a mushi. A daɗe mashi irin yadda tailori ke dabara na a rage kawo. Yadda ake
kallon kafe wannan ta ciki.
Yawon musamman ma yadda ake ƙananan yara don in fi girma a sake buɗewa.
Haka.
Maimakon ya ce a rage mashi tsawon riga haka a ninke. Yadda in ya dawo zai kwance mai da mai ita tunda kayan aro ne. Sai ya sa tela ya rage. Yanke mutu ya gwada. Yanke wando na baba.
Wanda sarki rigima ke da kai.
Yanke wando daidai. Ya tafi biki ya dawo. Dole ya maida sutura.
To.
Kwana ɗaya kwana biyu sai ya maida sutura. Ya ɗauki sutura ya kai ma mai wando shi ko bai ma buɗe ba ya aje. Ya tashi fita shi kuma. Ya saka wando ya duba kafa ya ga wando ya kai ya gwiwa. A da wuce idan gwiwa
kawai
wando ya makale ya duba wando shi mai ga. Ai yi wando shi ya duba sai ya ga a ce an yanke wando baba. To, ali ne dan rigima ta kaure tsakanin shi da wannan. Aka ɗauki rigima aka tafi wurin mai unguwa ya raba kai wannan mai aran sutura ba ka da sisi kai kuma wannan kace allambaran wannan sabon sutura kan sai dai a biya ka. To na goma idan kai ne mai unguwa yaya za ka kawarware wannan matsala.
Ni ne sai kawai wannan sayar da za a yi a baka hakuri a sayar da za a yi ina da hali ma ni in taimaka maka amma wannan ya riga ya taro a rado da ka.
Ko kuma kila niyan shi idan aka yanke wandon tunda ta wancan ya mashi kaɗan ba zai sake iya sawa ba sai ya kura ya tota mai ba na
gwamna. Sai amina mai.
Ko da bara shi ke nan.
Akwai waziri yi
na gaya malama juna na ɗaga mana hannun sabili da aka tilis bija burki ne ya za madadi
baba Yakubu Keri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ku ci lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham.